Karshen zacce asali na ni dan soyayya ne ba zan gajiya ba sai na yi wa soyayya ta hidima
Karshen zance asali na ni dan soyayya ce ba zan gajiya ba sai na yi wa soyayya ta hidima
Karshen zance asali na ni dan soyayya ne ba zan gajiya ba sai na yi wa soyayya ta hidima
Yeah.